الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعتا تبتغى الله تبارك وتعالى لدوك وندن جنيبو mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 7 ga watan Jumadal Akhira shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 ga watan 3 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata
na kamata
sai da ba na kamata game da alƙalafi ne na wannan to kuma mutane suna cewa kamar tunda an yi mutum har da riga mutum zai je har ta to dalili ne mai muhimmanci ba shi Allah ya kaddara komai ya gama na daga cikin abin da ya kaddara ɗan aljanna ya kaddara ɗan wuta ya shi ya halice mu kuma ya kaddara mana duk abin da zamu aikata kamar yanda ya faɗa allazi khalaqa wannan allazi khalaqa fa qaddar haka kuma ya faɗa wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira haka kuma ya faɗa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar to shine dan uwa yake cewa kamar misali menene fa'idar tunda Allah ya riga ya gama komai ya halicci dan wuta ya halicci dan aljanna kenan me zai hana a dogara akan abinda Allah ya kaddara haka sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambaya suka ce tunda Allah ya gama komai ya rasulullahi tun dogara ma akan alkadarin ubangiji wanda an halice shi dan aljanna ne aljanna zai wanda yake dan wuta karshen shi wuta suka ce mu dogara ma akan haka manzo Allah yace a imanu fa kullum yasaru lima kulikala manzo Allah yace ku ci gaba da aiki kowa daga cikin ku manzo Allah yace kowane mutum wato an wato za a gure shi akan abinda aka halice shi saboda shi in Allah ya kaddara cewa dan aljanna ne to Allah zai hore shi ya saita shi akan hanyar da ba za ta taka burki da shi face aljanna a gobe kiyama haka wanda aka halice shi a matsayin dan wuta ne to Allah zai sakare shi ya hore shi akan wannan hanya wanda ba za ta taka burki da shi face wuta a gobe kiyama Allah ya faɗa fa amma man a'ada wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra dan haka wannan hadisi yana cikin sahihu muslim haka sahabbai suka ce ya rasulullahi shin yanzu ba za mu dogara ba akan alƙadarin ubangiji kowa ya dena aiki dan aljanna karshen shi aljanna dan wuta karshen shi wuta manzo Allah ya ce a idimadu manzo Allah ya ce ku ci gaba da ayyukan da aka shar'anta mu sai ya ce fa kullum muyassaru lima khuliqala kowanne za a hore shi akan abin da aka halice shi saboda shi dan haka dai a takaice baya halatta mutum ya dogara akan wannan alƙadari na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Allah ya shar'anta mana ibada, ya shar'anta mana dokoki, dole ne mu bi wannan dokoki. Kuma hikima ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya koyi ajalin bawa da kuma makomarsa ba dan komai ba, dan mu zage akan ayyuka waɗanda suke na ƙwarai. Kuma wanda Allah ya kaddara cewa dan aljanna ne, koda ya shekara 1000 akan aikin sabo, to karshen al'amarin sa sai ya aikata aikin da zai zame masa sababin shiga aljanna a gobe kiyama. Wanda Allah ya kaddara ya halice shi dan wuta ne, karshe koda sai wanda din ya rage ya bar duniya, to zai aikata aikin da zai kai shi wuta. Kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke cewa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malak fayu'maru bi 4 kalimat bi katabi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyin aw sa'id. To yace, fa wallahi allazi la ilaha ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-janna fa yadkhuluha. Hadisin yana cikin sahihai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, kusan da cewa lalle ɗayan ku akan tarar da halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa kwana 40 yana tsugun mani. Idan Allah ya kaddara samuwar ɗa, idan mani ya shiga mahaifar mace, to yana nan a matsayin shi na mani, ba zai canza ba sai ya kwana 40. Idan ya cike kwana 40 zai canza ya koma gudan jini, zai koma kenan dubu ɗaya na jini. Yana nan a matsayin gudan jini sai ya samu kwana 40. Idan 40 ta biyu ta cika sai ya canza, sai ya koma wata guntuwar tsoka wanda bata wuce ba gwargwadon yadda ake taunawa, zai kwashi kwana 40. Idan 40 ta uku ta cike kenan kwana 120, Ubangiji ta'ala yakan turo mala'ika na musamman a daidaita halittar ɗan, a fitar da hannu da ƙafa da idanu da hanci da kunne da sauran dukkan gabbai. Sannan wannan mala'ika Allah sai ya umarce shi game da busa ma wannan ɗarai. Idan ya busa masa rai sai a umarce shi da rubuta abubuwa hudu. Farko zai rubuta arzikinsa, iya abinda zai ci a rayuwarsa, arzikin shi gaba ɗaya a rannan mala'ika sai ya rubuce shi. Sannan abu na biyu, za a rubuta iya adadin kwanukan rayuwarsa. Abu na uku, za a rubuta aikinsa, shin aiki ne na ƙwarai ko kuma aiki ne na banza. Abu na hudu, za a rubuta cewa ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne. Manzon Allah yake cewa, rantsuwa nake da Ubangijin da babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi, yace lalle ɗayan ku zai ringa aiki na ɗan wuta. Manzon Allah ya ce, har sai ya kasance tsakanin shi da wuta zira'i guda, ma'ana ɗani ɗaya. Ko kuma ce zira'i guda, in aka ce zira'i daga nan zawwa nan, in aka ce ɗani haka ne mutum ya ware ya tsuntsunsa. Wannan misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana da zira'i, ma'ana sai ya kasance karshen al'amarin shi, abin da ya rage masa da shiga wuta bai wuce ba, wato shine kamun guda. Manzo Allah ya ce, fa yasbiqu alayhi alkitab, littafi na farko wanda Allah ya rubuta cewa dan aljanna ne, sai ya yi rigaye, sai ya aikata aiki na ɗan aljanna, yana mutuwa makomar shi aljanna. Lokacin da Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, ɗaya daga cikin malaman Madina, yana darasin wannan hadisi a masallacin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai wani ɗalibi daga cikin ɗaliban jami'a ba Amurke ne, sai yake ba malam labarin cewa akwai kakar shi ta haura akan shekara 19, ta kwanta rashin lafiya, Allah ya azurta ta da musulunci, da musuluntar ta da mutuwar ta duka ba a wuce kwana 3 ba. kaga littafi yayi rigayi Allah ya kaddara in al aljanna ce a karshe ta musulun da kuma makomarta aljanna haka a cikin sahabbai waɗanda an fita fagen daga suna matsayin kafirai kai tsaye suka musulunta suka koma bangaren musulmi kuma aka kashe su suka samu shahada kuma makomar su aljanna to shine yace inna ahad yake cewa fa yasbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli aljanna fa yadkhulha manzo Allah yace kuma lalle ɗayan ku zai ringa aiki na ɗan aljanna har sai ya kasance tsakanin shi da aljanna kamu guda manzo Allah yace sai ya aikata aiki na ɗan wuta kuma ya mutu a wutar ya shiga wutar wal iyaz billah to dan haka Allah ya kaddara komai ya gama to amma iya abin da yake kanmu shine mu dukufa mu naci akan ayyuka na ƙurai Ubangiji ta'ala duk wanda ya kama hanya ta ƙurai Ubangiji ta'ala zai taimaka masa kuma a ƙarshe wannan hanya ba za ta tsaya ba da shi face gidan aljanna domin ya faɗa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama al-muhsin Ubangiji ta'ala yace duk waɗanda suka yi kokari game da yi mana da'a mun dau alƙawarin zamu shiryar da su zamu saita su akan tafarkin mu sai yace wa inna allaha lama al-muhsinin lalle Ubangiji ta'ala yana tare da masu kyautatawa da taimakon sa da ba su wato karfin gwiwa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna ji cikin kitabu sala mun gama baban da ke bayani game da lokacin sallah kai tsaye insha Allah ta'ala yau za mu tashi sabon wani babi qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu al-adhani wal iqama ana abdullahi ibn zaid ibn abdi rabbihi radiyallahu anhu annahu qala طاف بي وأنا نائم الرجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير الترجيع والإقامة فرادا إلا قد قامت الصلاة قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال رضي الله عنه في أذان الفجر الصلاة خير من النوم ولابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم malam Allah ya ji kansa ke fada wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncen kiran sallah da ta da ikama lafazin al-adhan wato masdar ne na fadar su adhana yu'adhin ta'zinan wa adhana adhana yu'adhin ta'zinan ko kuma kace adhana shi lafazin al-adhan a yaren larabci ma'anarsa shine al-i'la sanarwa kenan idan aka ce al-adhan bi ma'ana al-i'la sanarwa kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa fa in tawallaw fa qul azantukum ala sawa azantukum ay a'lamtukum Ubangiji ta'ala yace ce da su in har kun juya baya kun ki yadda da ni a matsayin manzo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala zuwa gare ku to fa kada azantukum ala sawa kusan da cewa tabbas na sanar da ku ni da ku duka ɗaya ne ma'ana kenan babu wata alaka tsakanina da ku illa ya karjuna fa kada azantukum ala sawa azantukum ay a'lamtukum haka can Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul tauba wa adhan min allahi wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna allaha bari'un min al-mushrikeena wa rasulihi wa adhan min allahi wa rasulihi ay ilam min allahi wa rasulihi sanarwa ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa haka can Ubangiji ta'ala na faɗa fa azana mu'adhdhib an la'anatullahi ala al-zalimin aka kuma ubangiji ta'ala yana fada a cikin suratul yusuf thumma azana mu'azzin ayyatu haliyu innakum lasariqu kamar yanda wani mawaki ana kiran shi al-haris ibnu hilliza daga cikin mawakan jahiliya a cikin mu'allaqasa wanda farkon ta yana cewa azanatna bi qawli bi azanatna bi bainiha asma'u rubba sawin yumallu minhu sawa'u chai azanatna bi bainiha asma'u ai a'lamatna shine ta sanar da mu cewa zata nisanta ma'ana zata yi bulaguro to shine anan mala yayi babi na musamman babul azan kenan baban da ke bayani game da kiran sallah in aka ce al azan alarauce kenan shine al ilam sanarwa a shar'ance idan aka ce al azan kamar yanda malamai suka faɗa shine ilamu bi dukuli waqtis salati bi alfazin maksusa sanarwa game da shigowar lokacin sallah da wasu lafuzza waɗanda suke kebantattu sanarwa game da cewa lokacin sallah yayi amma ta hanyar wasu lafuzza waɗanda suke kebantattu kamar yanda zamu gansu insha Allah a yau shi ko lafazin al-iqama a shar'ance shine malamai suka ce ilamu bil qiyami ila salati bi zikrin makhsus sanarwa game da cewa an tashi yin sallah da wasu lafuzza kebantattu ita ma iqama sanarwa ce don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce ya ambace ta da sunan al-azan kamar yanda yake cewa baina kulli azanaini salatu manzo Allah yace tsakanin kiran sallah guda biyu yace akwai sallah ta nafila al-azanul awwal shine kenan kiran sallah wanda yake sanani al-azanu tsani ita ce iqama wato shi kiran sallah abu ne wanda Allah ya shar'anta mana shi da nassi na Al-Qur'ani haka da hadis da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka malaman al'umma sun yi ijma'i akan kiran sallah abu ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta shi dalili daga cikin Al-Qur'ani fadar Allah subhanahu wata'ala wato shine وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ عشان cikin suratul maida wa idha nadaytum ila ssalati ittakhazuha huzwan wa la'iban ubangiji ta'ala yace idan kun yi kira zuwa sallah wato mushrikai sai su mai da wannan kiran sallah da kuke abun izgili abun ba'a abun wargi Ubangiji ta'ala ya ce abinda ya kai su yin haka domin su mutane ne waɗanda suke ba sa hankaltar inda aka sa gaba kaga wannan aya mai take tabbatar mana shine shar'ancin kiran sallah domin Allah ya faɗa wa idza nadaitum ila ssalati takhuzuha huzwan wa la'iba haka kuma can cikin suratul jumu'a ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhal ladhina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' na daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisai sun wuce a lissafa hadisan kuma suna nuna fadala ta kiran sallah hadisi na farko hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda ke nuna muhimmanci da fadala ta kiran sallah ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa idza nudiya lis-salati manzon Allah yace idan aka yi kiran sallah adbara shaytan walahu durar manzon Allah yace shaytani yakan juya baya da gudu yana sakin iska hatta la yasma'u ta'zin har sai ya kai gunda ba zai ringa jin kiran sallar ba Allah Allah yace fa idza qaban nidaa idan ladani ya gama kiran sallah aqbala shaytani sai ya dawo ya gabata hatta idza suwiba bis salati idan aka tada iqamar sallah Allah Allah yace adbar sai ya saki juya baya ya fita da gudu yana sakin iska kaga wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar mana kiran sallah abu ne wanda Allah ya shar'anta mana shi domin hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bugu da ƙari hadisin yana nuna mana fadala ta kiran sallah domin yana nisanta shaytani daga bawa daga an fara kiran sallah zai juya baya da guri har ya kai gunda ba zai ringa jin kiran sallah idan an gama kuma ya dawo in aka fara ta da ikama kuma ya koma juya baya da guri wannan hadisi yana cikin wato sahihain al-bukhari wa muslim sannan akwai hadisi na biyu riwaya ta abu huraira Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa law ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahum illa an yastahimu alayhi lastahum walau ya'lamuna ma fi at-tahjiri lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fi al-atamati was-subhi la atawhuma walau habwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa law ya'lamun nasu ma fi nida'i da a ce mutane sun san irin ladan da ake samu game da kiran sallah was-saff al-awwal da sahu na farko manzon Allah yace thumma lam yajidu a ce ba za su samu ba illa an yastahimu alayhi sai sun yi qur'a wanda sunan shi ya fito a bashi wannan matsayi manzon Allah yace lastahamu yace da sun yi qur'a inna a ce jama'a sun san muhimmancin kiran sallah da irin abin da ake samu na lada to a ce ba wanda zai samu wannan matsayi sai an yi qur'a manzon Allah yace da sun yi qur'a misali masallaci ne aka gina sai ake buƙatar ladan kai ka zaburo kace kana buƙatar ka zama ladani nace a ni ma so nake da zama ladani shi ma yace so yake zama ladani to yaya za a yi sai a zo a rubuta sunayen a linke waɗannan takardu a girgiza a ɗauko ɗaya wanda aka ɗauko sunansa shine ya cancanta ya zama ladani Allah Allah yace inda a ce mun san abin da ake samu na girman lada game da kiran sallah da sahu na farko a ce ba za mu samu ba sai mun yi qur'a manzo Allah yace da mun yi qur'a kaga wannan hadisi yana nuna mana muhimmancin kiran sallah hadisi na uku hadisin Muawiya Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa al-mu'adhdhinuna atwalun nas anaqa yawmal qiyamah manzo Allah yace ladannai su suka fi kowa tsawon wuya a ranar kiyama ni ake nihi da sun fi kowa tsawon wuya a ranar kiyama malamai suka ce ma'ana sun fi kowa kusaci da jinkan Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama shine ma'anar al-mu'adhdhinuna aqwalun nasi a anaqa yawmal kiyama ladannai sun fi kowa tsawon wuya a ranar kiyama hadisin na cikin sahihu muslim sannan hadisi na hudu riwaya ta Abu Sa'id Al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyama manzon Allah yace babu abin da zai ji murya ta mai kiran sallah aljani ko dan adam ko wani kwari ko wata dabba ko ma menene manzo Allah yace illa shahida lahu yawmal qiyama face sai ya ba da shaida akan shi a ranar kiyama duk abin da yaji ladani na kiran sallah a ranar kiyama sai ya ba da shaida akan shi cewa ya ji shi yana wannan kalima wannan hadisi yana cikin wato al-muwatta ta al-imam Malik sannan yana cikin sahihul bukhari da sunan nasa'i da sunan wannan sunan ibn majah riwaya ta wanda take cikin sunan ibn majah akwai ziyada sai ya ce wala hajarun wala shajarun illa shahida lahu yawmul qiyama manzon Allah ya ce ko dutse ko wata itaciya face sai ta ba da shaida akan shi a ranar kiyama kenan dan adam ko aljan ko dabba ko kwari ko icce ko dutse ko menene sai ya ba da shaida a ranar kiyama ga ladani idan ya ji sautin sa hadisi na biyar hadisin Ibn Umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada yughfaru lil mu'adhdhin muntaha azani wa yastaghfiru lahu kullu radbin wa yabisin sami'ahu manzon Allah yace ana gafarta ma ladani wato iya matukar wato kiran sallar shi duk inda kiran sallar shi ya kai sai an gafarta masa ko kuma muntaha azani iya gulgudan rayuwar da yana kiran sallah sai an gafarta masa manzo Allah yace kuma dukkan wani abu danye da gushashe da yayi kiran sallar sai yayi ba da shaida sai ya roka masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala dukkan wani abu danye da wanda yake gushashe gaba ɗaya sai su roka masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan iya inda sautin shi ya kai za a gafarta masa kuma dukkan halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala halitta danya da halitta busassa komai sai ya roka masa gafara ta Ubangiji wannan hadisi yana cikin musnad na al-Imam Ahmad hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin Sahih at-Targhib wa at-Tarhib haka kuma hadisin yana cikin al-Mu'jamul Kabir na al-Imam Tabrani hadisi na shida shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a ga ladannai da limammai manzon Allah yake cewa Allahumma arshidil a'imma sai yace wa ghafirlil mu'azzini cewa ya Allah ka shiryar da limammai sai shi ya Allah ka gafarta ma wato masu kiran sallah to anan wanne ke gaba ladan ko liman ladan su domin duk wanda ya samu gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ai ya kare kamar yadda Hausawa suke fada kakar shi ta yanke saka cewa Allahumma arshidil a'imma yace ya Allah ka shiryar da limammai sai yace waghfirlil mu'azzini manzo Allah yace ya Allah ka gafarta ba wato ladin ne hadisi na bakwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al-imamu balin sai yace wal mu'adhdhin mu'taman sai yace fa arshadallahu al-a'imma wa afa anil mu'adhdhin yace shi limami wato lamini an gane ko lamini ne kenan ya lamunci jagorancin al'umma shi kuma sai yace wal mu'adhdhin mu'taman shi kuma ladani wato shi ko amintacce ne amana ce aka bashi in lokaci yayi ya sanar da mutane lokacin sallah yayi dan haka manzo Allah sai yace fa arshadallahu al-a'imma Allah ya shi Allah ya shiri Allah ya shiryar da limammai sai yace wa afa anil mu'adhdhin Allah ya yi rangwame yace ga ladannai sanan hadisi na takwas hadisin Salman al-Farisi Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa idza kana ar-rajulu bi ardi qiy wato idan mutun ya kasance a cikin dokar daji idan aka ce al-qiy ita ce kasar haƙo kenan daji dokar daji kenan fahalati salatu manzon Allah yace lokacin sallah yayi faliya tawabba wato yayi arwalla fa in lam yajid ma'an falyatayammam manzo Allah yace idan bai samu ruwan da zai yi arwalla to yayi taimama sai yace fa in aqama sallama ahu malakahu in yayi kiran sallah ya tada iqama to mala'ikun da an gane ko fa in aqama in ya tada iqama ba tare da yayi kiran sallah ba sallama ahu malakahu mala'ikun da suke tare da shi guda biyu za su yi sallah tare da shi sai ce wa ina azana wa aqama idan ku bayan arwallar yayi kiran sallah kuma ya tada iqama manzo Allah yace salla khalfahu min junudillahi ma la yura tarafahu manzo Allah yace runduna ta mala'ikun Allah waɗanda ba a ganin ƙarshen su dama da haunin shi zasu yi sallah tare da shi idan mutum yana tafiya a cikin dokar daji lokacin sallah yayi arwalla in babu wanda zai yi arwalla yayi taimama sannan yayi kiran sallah ya tada iqama to mala'ikun Allah waɗanda suke ba su da adadi za su yi sallah tare da shi kaga a takaice waɗannan hadisai suna nuna mana shar'ancin kiran sallah abu ne wanda Allah ya shar'anta mana bugu da ƙari kuma suna nuna mana abu ne mai fadila ta gaske shine anan malam ya zo mana da hadisi na farko a baba tare da cewa bayani zai zo akan hukuncin kiran sallah menene hukuncin sa shin sunna ne ko kuma farilla ne malam ya zo mana da hadisi na farko a baban hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Rabbi Abdurrabbihi Allah ya kara masa yadda hadisi ne wanda yake nuna mana sababin wato shar'anta kiran sallah kamar yanda akwai hadisi na Ibnu Umar banda wannan hadisi Allah ya kara masa yadda Ibnu Umar yake cewa musulmi sun kasance a lokacin da suka isa birnin Madina sukan hadu su kirdadi lokacin sallah a lokacin nan ba maganar ai kiran sallah kawai kowa yakan dan yi hashashe in lokaci yayi sai a zo a hade ai sallah wata rana sai suka tattauna tsakankanin su yaya ya kamata a yi a samu hanyar da za a bi wanda za a ringa sanar da jama'a domin lokacin sallah yayi kowa ya zo kaga duk abin da aka ce hashashe za a yi kowa ya dan kirdadi lokaci to za a dan samu sabani domin kai hashashen ka zai saba da nawa nawa zai saba da nashi to amma sai aka suka tattauna tsakankanin su wace hanya za a bi wanda za a sanar da jama'a lokacin sallah yayi domin a hadu ayi فقال بعضهم wasu daga cikin sahabbai sai suka ce ittakizu na kusan misla na kusin nasara abin da ya kamata wato jama'a ku riki wata karaurawa irin ta ƴan mushan domin su ƴan mushan suna da wata karaurawa da ake kadawa shine ake kira da naqus wa qala ba'dhum wasu suka ce a abin da ya dace bal buqan misla qarni al-yahud a dai samu wani kaho a ringa busawa irin wato ne yahudawa su dole lokacin ibadar su tayi sukan busa wannan wato shine kalalo kenan shine ake kira al-buq Umar Allah ya kara masa yadda sai ya bada shawara yace a wala taba asuna rajulan yunadi bis sala yace yanzu ba za ku tada mutum ɗaya ku aika shi kawai in lokaci yayi ya sanar da jama'a cewa lokacin sallah yayi shi ne yace a wala taba asuna rajulan yunadi bis sala yanzu ba za ku ringa tada mutum ɗaya in lokaci yayi kawai ya sanarwa cewa lokacin sallah yayi kira ne amma ba irin yanda ya zo a cikin wannan hadisi ba bazan Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin nan sai ya karbi shawarar Umar sai ya ce ya Bilal kun fanadi bis sala ya ce ya Bilal tashi ka sanar da jama'a cewa lokacin sallah ya yi to shi ne malam sai ya zo mana da wannan hadisi wannan hadisi na Ibn Umar Allah ya kara musu yadda hadisin yana cikin Bukhari da Muslim shine nan malam sai ya zo mana da hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi Allah ya kara masa yadda tare da cewa malam ya dan takaita hadisin domin gabar da yake bukata wanda ta yi daidai da babin shine kawai malam ya yanke hadisin ya zo da shi asalin riwayar hadisin Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbi yake cewa lamma amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bin naqusi yu'mal yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni cewa a ringa kada karaurawa idan lokacin sallah yayi domin a sanar da jama'a su hadu shine yace fa bi wa ana na'imur rajulun yahmilu naqusan fi yadi yace sai da ya mafarkin wani mutum yana dauke da karaurawa a hannunsa fa kuntu sai nace masa ya abdullah ya kai bawon Allah a tabi'un naqus shin karaurawa kake sayarwa qala sai yace wa ma tasna'u bihi idan ka saya me zaka yi da ita fa kuntu sai nace masa nad'u bihi ila salat domin mu ringa kiran jama'a zuwa haduwa domin ayi sallah qala sai yace afala adulluka ala ma huwa khairun min zalik shin ko kana bukatar na nuna maka abin da yafi wannan karaurawa alkhairi fa kuntu bala nace kwarai ina bukata qala sai yace fa qal sai yace taqulu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah yana danta masa wadannan kalmomi qala sai yace fumasta akara anni ghayra ba'idin sannan wannan mutumin da na gani a mafarki sai ya dan ja da baya amma bai yi nisa ba thumma qala sannan sai ya dawo sai ya ce da ni taqulu idza aqamtas salata, idan zaka tsaye da sallah ga abinda zaka faɗa shine Allahu akbar Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Yace falamma asbahatu, yace lokacin da na wayi gari ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa akhbartuhu bima ra'aytu, sai na tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na bashi labari game da mafarkin da nayi. Fa qala, sai manzon Allah yace inna hala ru'ya haqq insha Allah, manzon Allah yace lalle mafarkin ka mafarki ne na gaskiya in Allah ya so. Fa umma bilal, manzon Allah yace tashi kai da Bilal je kafa alki alaihi ma ra'aita, lakanta masa mafarkin da kai falyu azunbihi yayi kiran sallah. Fa innahu anda sautan minka, domin Bilal ya fi ka dadin murya kuma ya fi ka kwarin murya. Manzon Allah yace tashi ka je ka lakanta masa Bilal. A lokacin nan Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabb yace na tashi na kama hannun Bilal muka tafi, wato ina jefa masa wannan kalima shi ma yana fada yana kiran sallah. Fa sami azalika Umar ibn al-Khattab wa huwa fi baiti, Umar Allah ya kara masa yadda a lokacin nan yana cikin gidansa sai ya ji wannan kalimomi da Bilal yake kiran sallah. Fa kharaja yajuru rida'ahu, sai ya fito yana jamma yafinsa a ƙasa da gaggawa, sai ya zo yake cewa wallazi ba asaka bil haqqi ya rasulullah, yace ya manzon Allah rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya. Yace laqad ra'aytu misla mara ma'uriya, yace wallahi kwatan kwacin abinda aka nuna ma wannan a mafarki, yace wallahi ni ma nayi mafarki. Manzon Allah sai yace falillahi alhamdu, yace godiya ta tabbata ga ubangiji an samu mafita kenan. Wani yakan iya cewa kenan ta hanyar mafarki ma ana iya shar'anta abu, wani yayi mafarki a yau kenan ana iya cewa kenan shi ma wata ibada ce. Sai mu ce masa to wa zai tabbatar mana cewa mafarkin naka na gaskiya ne? Mafarkin da Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabb yayi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da cewa mafarki ne wanda yake na gaskiya, shi ya tabbatar da wannan. Amma ta hanyar mafarki yau wani ya fito ya ce yayi mafarkin kaza, manzon Allah ya ce masa kaza, ko wane ne ya ce masa kaza, wannan duka shirme ne, ba a aiki da shi, ba a addinin Allah a cikin yake. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dan haka shine malam kenan ya zo mana da wannan hadisi na Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabb, Allah ya kara masa yadda, annahu qala, ke cewa qafa bi wa ana na'imur rajulun, yace wani mutum ya zagaya da ni alhali a lokacin da nake bacci. Fa qala, sai yace da ni taqulu Allahu akbar Allahu akbar. Kaga malam ya yanke hadisin domin kasancewar yana buƙatar ya takaita littafin kenan, kawai gabar da ake buƙata ita ce za a zo da ita. Shi ne yace wani mutum ya kewaya da ni a lokacin da nake bacci, kenan ya yanke can da yake cewa sai na ga mutum yana ɗauke da garaurawa yana yawo da ita a hannunsa, na ce masa garaurawa kake sayarwa? Ya ce a'a. Me za ka yi da ita kai in ka saya? Ya ce to ga abin da za mu. Ya ce shin ba zan nuna maka abin da ya fara kai? To shi ne a nan, sai ya ce taqulu Allahu akbar Allahu akbar, ka ce Allahu akbar Allahu akbar. Fa zakara al-azana, ya ambata masa kiran sallah bi tarbiyat takbir, wato da hukunta shine Allahu akbar kenan, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kenan, Allahu akbar sai hudu, shine yace bi tarbiyat takbir kenan da hukunta kalimata Allahu akbar bi gairi tarjih, amma ba tare da kuma shahadatai. Zamu iske hadithi na Abu Muhazura, Allah ya kara masa yadda, da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya masa kiran sallah. Shi a cikin lafazin akwai at-tarji, idan aka ce at-tarji shine misali a farko, idan yace Allahu akbar Allahu akbar, sai yace ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan sai ya saki daga murya sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah kenan ya saki maimaita wannan kenan shahadatain da mafi daukakan murya kenan game da farko shine ake kira at-tarjih shine yace bi gairar tarjih amma a lafazin babu wannan kunkuma shahadatain sai yace wal iqamata furada wato ya sanar da shi ta da iqama ita kuma kalimomi ne waɗanda suke daidai ku kenan ba a biyan ta su sai yace illa qad qamatis sala sai dai lafazin qad qamatis sala kaga anan da muka karanto da ya karantar da shi kiran sallah sai ya dan ja baya bai yi nesa ba sai ya dawo sai ya ce masa idan zaka tsaye da sallah to ga kalmomin da zaka faɗa iqama sai ya karantar da shi furada kenan kalmomi ne ɗaya ɗaya banda kalima biyu na farko sannan kuma banda qad qamatis sala kenan Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas sala hayya 'alal fala kenan qad qamatis salatu qad qamatis sala shine yace illa qad qamatis sala sai dai lafazin qad qamatis sala kenan shi su biyu ake biyan ta shi kana sai yake cewa falamma asbahatu a lokacin da na wayi gari ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ji ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bashi labarin mafarkin da nayi faqala sai manzon Allah yace inna hala ru'ya haqqin manzon Allah yace lalle mafarkinka mafarki ne wanda yake na gaskiya malam sai yace alhadith ay akmilil hadith ka cikin sauran hadisin da ya rage shi da yanda yake bukata ya zo maka da shi kenan ya zo kenan a lokacin cikin hadisin shi ne muka karanto manzon Allah yace ma shi Abdullahi ibn Abdul wannan ibn Zaid ibn Abdurrabbih tashi je kaka lakanta ma Bilal wannan kiran sallah ya sanar da jama'a lokacin sallah ya domin ya fi ka dadin murya ya fi ka daga murya a lokacin nan ya tashi ya je ya koya ma Bilal yana jefa masa kalima shi ma yana faɗa Umar Allah ya kara masa ya fito yana janye da mayafinsa a ƙasa ya zo ya ce ya Rasulullahi rantsuwa nake da Ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya ce wallahi kwatancin abinda aka nuna ma wannan a mafarki ya ce ni ma na yi mafarkin zan Allah ya ce falillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Ubangiji Allah ya nuna mana mafita kaga wannan yana nuna mana duk wani abu wanda yake ya kamata ya zamanto musulmi ya saba ma yahudawa da ƴan musha domin dukkan waɗannan hanyoyi guda biyu ba su kayatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi shi mala'ikan da ya karantar da wannan kiran sallah a cikin mafarki kaga wannan ya nuna masa cewa ni zaka yi da wannan karaurawa yace shin bazan nuna maka abin da ya fi shi alkhairi sai nuna masa da kalmomin da ya kamata a yi domin lokacin da aka ba da shawarar cewa a kada garaurawa irin ta ƴan mushan bata yi ba wasu suka ba da shawarar a busa kalalo irin na yahudu ita ma bata yi ba Umar ya ce ya manzon Allah ya ce shin yanzu ba za ku tada wani ya ringa kiran sallah ya sanar da mutane to shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya shiranta mana ya nuna mana mafita ga su kalmomi ne waɗanda suke masu zurfin ma'ana shine anan malam yake faɗa al-Imam Ahmad da Abu Daud su suka rawaito wannan hadisi sannan al-Imam Tirmidhi da Ibn Khuzaimah wato sun inganta wannan hadisi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa shi ma ya inganta hadisin a cikin littafin sa Irwa'ul Ghalib malam na faɗa Imam Ahmad wato a ƙarshen hadisin ya dada a kissa ta faɗar Bilal game da kiran sallah na asuba shine sai yace as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm kenan aka kara wannan kalma ta as-salatu khairun minan nawm kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba akan wannan kalma a kiran sallah na farko ake yin ta ko a na biyu sannan yace na ga Ibn Khuzaimah riwayarsa daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa yake cewa minas sunna ma'ana yana daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza qala almu'adhdhin fi al-fajr idan ladani ya fada a kiran sallah na asuba idan yace hayya 'ala al-falah قال الصلاة خير من النوم سي يجي الصلاة خير من النوم سي يا مي مي تاتسوجي اما yake ban dani da kiran sallah na asuba a takeice kenan wannan hadisi da malam yazo da shi yana nuna mana asali game da shar'anta mana kiran sallah sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana sifar yanda ake kiran sallah tare da cewa sifar kiran sallah kusan sifa ce kala uku tare da cewa mu je wannan hadisi na biyu wa ana abi mahzurata radiyallahu an anna annabiyya sallallahu alayhi wa sallama allamahu al-adhan فذكر فيه الترجيع أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعا وتدقى أبو مهزورة الله إكرم سيدا كيشيوى للي وزان الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان وزان الله يكرم تدشيا لأكي كرم صلى فذكر فيه الترجيع مزان الله سي أمتا مسا الترجيع شيني قوما ما ودنا كلموني بذابيو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كي ننسي أم دفرقو إن أكا يسو دمريا قصة قصة سننزا أداو أدوك كبريا ممري shine kenan a farko shine sai yake fada yake da yake cewa walakin zakara takbira fi awwalihi marratayn faqat al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi sai dai a riwayar sa a farkon kiran sallar kabbara ne ce kawai Allah ne ku kenan lafazin da malaman malikiya suka dauka wanda duk galibin cikin littattafan malikiya wannan hadisi na Abu Hazura lafazin da yazo shine suka dauka kenan farko a ce Allahu akbar Allahu akbar sannan sai ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya dawo ya dauka kamariya sai ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah kenan yin haka shine ake kira at-tarjih to sai dai a riwayar sa a farko shi kabbara ne shi sannan sai yace wa rawahu al-khamsa kenan ashabu sunan Abu Dawud da At-Tirmidhi da An-Nasa'i da Ibn Majah da Al-Imam Ahmad su a riwayar su kenan fa zakaruhum rabba'a a farko kenan kabbara hudu ce to dan haka malamai suke cewa kiran sallah kusan sifa uku ne kenan sifa ta farko kalima 19 ne kalima 19 idan muka dauki yanzu misali wannan hadisi na farko na Abu wannan na Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabbi farko sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kalima ne muka samu hudu sannan ashhadu an la ilaha illa Allah biyar ashhadu an la ilaha illa Allah shida ashhadu anna muhammadar rasulullah bakwai ashhadu anna muhammadar rasulullah bakwai takwas ko yawa kenan a lokacin nan siya kenan sai ka dawo kai tarji kenan in kai wannan kenan shahadatin kai su kasa kasa kenan sai ka zo ko kuma mu dauka akan ba tare da tarji kenan mun samu kalima nawa tabbas kenan sai ya ce hayya ala sala tare kenan hayya ala sala goma hayya ala fala shada hayya ala fala shan Allahu akbar shahu kenan Allahu akbar shahu la ilaha illa Allah kenan mun samu kalma 15 kenan sifa na farko kenan wannan hadisi na wannan Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabbi kenan sifa ta biyu shine kalma 17 kalma 17 kenan kalima 17 sai mu dauki a farko kenan Allahu akbar Allahu akbar mun samu kalimar biyu sannan sai kai tarji ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah kalima hudu kenan ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kalima shida sannan sai ka dawo ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kalima goma hayya 'ala s-salah hayya 'ala s-salah shabiyu hayya 'ala al-falah hayya 'ala al-falah shahudu Allahu akbar Allahu akbar shashida kenan la ilaha illa Allah ya zama kalima kenan 17 sannan sifa ta uku shine kuma kalima 19 kenan farko shine da yace warawahu la khamsatu kenan munan ba kenan farko sai kace Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kenan mun samu kalima hudu sannan tarji'i da zakai kace ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah mun samu kalima takwas kenan sai ka sake dawowa wannan shahadatai kenan kalima hudu akan takwas din muka tsara kalima hudu mun samu nawa 12 sannan sai ka zo hayya 'ala s-salatu din an gama sai nawa 14 hayya 'ala al-falasu 16 sai ka ce Allahu akbar din an hada 18 kenan la ilaha illa Allah 19 kenan dukkan waɗannan sifofi guda uku sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malamai suka kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da wasu daga cikin magabata suka ce in sunna take da dubu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ya dace yau da gobe a ringa cancanzawa domin ya zamanto kowanne an yi aiki da shi to shine kenan anan muka samu sifa ta farko kenan mai kalima 15 shine anan malam ya zo mana da shi sannan wannan hadisi na Abu Mazura kenan in ma ka dauke shi kalima 17 kenan in a farko an zo da kabbara ko ka dauke shi a matsayin kalima 19 kenan in a farko an zo da kalima 10 wannan a farko in an zo da kabbara kenan guda hudu waɗannan kalimomi waɗanda suke na kiran sallah kalimomi ne waɗanda sun kunshi matsaloli waɗanda suke na akida yanzu a farko da ni aka buda shi an buda shi da tabbatar da zaki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala tare da cewa Ubangiji ta'ala shi ke sama da kowa shi ke sama da komai tunda a farko da ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu anan kana tabbatar da zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kana tabbatar da samuwar zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma kana siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da siffar da ta dace da shi cewa shi ke sama da kowa da komai bayan haka kenan sai ka biyanta kuma da kalima ta tauhidi da kure ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abokin tarayya ni kace cewa kai ashhadu an la ilaha illa Allah kaga anan kana tabbatar da tauhidi shine kadai ta Allah a cikin ibada kuma kana kuri dukkan wani abokin tarayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan abu na uku sannan sai ka ukunta game da tabbatar da manzanci na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai kace ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan bayan haka abu na hudu wato sai kake kira zuwa ga wata ibada wato bayan kenan karshen shaidawa cewa manzon Allah sallallahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne na Ubangiji subhanahu wataala, kenan a mataki na hudu sun kai kira zuwa wata ibada ta musamman shine hayya ala salah. Wannan kuma yana nuna ashe ita wannan ibada babu ta hanyar da za a san ta illa ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yana nuna mana duk wani abu mai sunan ibada to hanyar koyen shi hanya ce daya daya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunda da kace ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kace hayya ala salla, ku yi gaggawa zuwa salla, domin hayya ismu fi'lul amri, ma'ana ku gabato zuwa salla. Sannan mataki abu na biyar shine sai kai kira zuwa samun wani babban rabo, shine kenan ni'ima wanda take madawwamiya shine dacewa da gidan aljanna, shine hayya alal falah, ku yi gaggawa zuwa wato samun babban rabo ita ce aljanna, domin sallah ita ce sababin dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama. Sannan kuma bugo da kari wannan yana tabbatar da makoma lahira, tunda kace hayya alal falah, kenan ku yi gaggawa zuwa samun rabo shine aljanna. Sannan kuma sai ka maimaita waɗannan kalimomi da ka zo da su a farko na Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wato domin tabbatarwa kamar yadda al-Imam al-Qurtubi Allah ya ji kansa shine yayi bayani game da abinda wato wannan kalimomi na kiran sallah suka kunsa. Kaga shi kiran sallah kenan an shar'anta mana shi saboda wasu hikimomi. Hikima ta farko wato shine sanarwa game da shigar lokacin sallah. Hikima ta biyu kira ne zuwa haɗin kai cewa musulmi tsintsiya ce madaurinki daya, kenan kai kiran jama'a cewa ku zo mu haɗu mu salla, kenan wannan yana nuna haɗin kai ne na musulmi. Sannan abu na uku kuma yana nuna wato alama ce daga bayyanar da alama daga cikin alamomi na musulunci, domin duk wanda bai sani ma ya sani, shi yasa aka shar'anta kenan shi kiran sallah abu dufi ne a bayyana shi. Shine kenan a takaice anan malam ya zo mana da waɗannan hadisai guda biyu. Sannan hadisi na uku hadisin Anas Allah ya kara masa yadda ke faɗa, umira bilalun an yashfa al'azana wa yutira al'iqama illa al'iqama. Anas Allah ya kara masa yadda yake cewa an umarci Bilal wato ya biyanta lafuzza na kiran sallah, kenan kowace kalma ya biyanta ta. Yana daga cikin biyantawa in ma kabbara hudu kai a farko kowace kabbara biyu sai ka dauke ta a matsayin daya, Allahu akbar Allahu akbar, kenan sai ka dauke ta a daya, Allahu akbar Allahu akbar, kenan kaga ka biyanta ta. To shine yace umira bilalun an umarci bilal an yashfa al azana, wato ya biyanta lafuzza na kiran sallah wa yutira al iqama, sun kuma na ikama ya daidaita su, illa ikama sai dai kada kamace sala, shi ne ce yani illa kada kamace sala, wato sai dai lafazin kada kamace sala wannan suyi ake zawa da shi. Kenan in ka dauka a kiran sallah a farko Allahu akbar Allahu akbar, wannan sai ka dauka a matsayin inki ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah, kenan qad qamatis salatu qad qamatis salatu, shin kadai ita kadai ce kenan ake biyantawa, shine yace illa al iqama sai dai qad qamatis salah, kenan ita su biyu ake yinta. Sai yace walam yazkur muslimu al istisna, shi al imamu muslim a riwayarsa wato bi ambata wannan togaciya da aka yi na illa al iqama, shi kawai ya zo da lafazin umira bilalu an yashfa al azana wa yutira al iqama, amma a lafazin al imam al bukhari illa al iqama sai dai kada kamata sala ita su biyu ake yinta, shine awwalin nasa'i riwaya ta al imam al nasa'i sai ya ce amara an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bilal, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci bilal kenan ya biyanta lafuzza na kiran sallah ya daidaita kalmomi na iqama sai dai kada kamata sala, kenan wannan yana nuna mana kenan biyanta kowace kalma ake in dai kiran sallah kenan, amma banda kalma ta karshe ita ce la ilaha illallah ita wannan so dai ta ake kamar yadda bayani ya gabata. وعن أبي جهيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه ولأبي داود لواء نقه لما بلغ هيا على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر وأصله في الصحيحين وتدق أبو جهيفة شين وهب ابن عبد الله الله يكرم سيدا كيف أتشوى رأيت بلالا yace na ga Bilal yu'adhdhi a lokacin da yake kiran sallah wa atatabba'u fahu yace ni ko ina bibiyar bakin sa ina kallon bakin sa hahuna wa hahuna yace nan da nan an gane ko duk abin da ya faɗa ina kallon bakin sa ni ma ina maimaitawa yace wa isba'ahu fi udhrayhi ya tsotson sa waɗannan banuniya suna cikin kunnen shi menene hikima game da sanya yatsa a cikin kunne saboda murya ta fi daukaka shine hikimar kuma sanya wannan yatsa sunna ne ga mai kiran sallah domin murya shi ta daukaka domin shi kiran sallah ana bukatar daukaka murya al-Imam Ahmad da al-Imam Tirmidhi su suka rawaito hadisin suka inganta shi Ibn Majah al-riwayarsa wa ja'ala isba'aihi fi udhunayhi wato Bilal kenan ya sanya kan yatsun kamar nuniya kenan a cikin kunnuwansa na ga al-Imam Abu Dawud shi kuma riwayarsa sai yace lawa'unuqahu karin da aka samu yace lawa'unuqahu sai naga Bilal ya karkata wuyansa lamma balaga hayya ala sala yaminan wa shimala lokacin da yazo daidai wannan gaba ta hayya ala sala sai karkata wuyansa wajen dama sai da ya maimaita wannan kalima sau biyu sannan ya karkato wuyan wajen hagu abunkinsa ya maimaita kalima ta hayya ala sala sau biyu kenan mu gane ba a bangaren dama hayya ala sala sau daya sannan a bangaren hagu hayya ala sala sau daya kenan a bangaren dama zaka yi hayya ala sala sau biyu sannan a bangaren hagu hallo hayya ala sala sau biyu ka gane ko kamar yadda malamai suka yi bayani kenan da ya karkata wuyansa wajen dama ya faɗa hayya ala sala sau biyu sannan ya karkato wuyan wajen hagu ya ce hayya ala sala sau biyu wannan duka ƙarin isarwa ne domin murya ta je duk dama da hauni ko ina jama'a kenan su ji cewa an yi sanarwa lokacin sallah yayi shine yace walam yastadir amma fa bi juya ma alqibla baya da ganganyakinsa wuyan shi ne kawai ya karkata wanda wannan yana nuna mana wato yana daga cikin sunna mustahabba a wajen kiran sallah shine fuskantar alqibla lada ne ya zamanto ya fuskanci alqibla kuma idan zai yi waɗannan kalimomi sunna ne ya juya kansa kenan dama da hauni amma ba tare da sauran gangan jikinsa ba gaba daya kamar yadda shi Abu Juhaifa Allah ya kara masa yadda wato yake faɗa wa ana abi mahdura ta radiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama a'jabahu sautu fa'allamahu al-adhan rawahu ibn Khuzaima wato daga abi mahzura Allah ya kara masa yadda lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a'jabahu sautuhu muryar abu mahzura ta kayatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu mahzura yana daga cikin yara a birnin Makka waɗanda a farkon musulunci idan suka ji an yi kiran sallah sai su ringa kwaikwayon kiran sallar don izgiri suna cikin yara waɗanda suke kwaikwayo saboda wargi da izgiri to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ji muryar ta kayatar da shi ta wannan yaro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kiraye shi zuwa musulunci ya musulunta manzon Allah ya karantar da shi ga yanda zai yi kiran sallah manzon Allah ya maida shi shine ladanin mutanen Makka kamar yadda Bilal shi kuma da aka koma Madina ya zama to ladanin mutanen Madina to shine anan yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muryar Abu Mahzura ta kayatar da shi fa allamahu al-azana manzon Allah sai ya koyar da shi kiran sallah kaga a cikin wannan hadisi zamu iya fa'idantar abubuwa guda biyu wanda suke da alaka da wannan babu. Farko, ana buƙatar ladani ya zamanto yana da dadin murya, yana da dadin murya kuma yana da kugawa a wajen kiran sallah, kinan ya zamanto kowace kalima yana bada ta kamar yadda ya dace. Abu na biyu kuma yana nuna mana shi kiran sallah ba abu ne ba wanda mutum zai yi gaban kansa yace ai ya ji ana yi, yau nake ji ana kiran sallah ni ma sai dai zuwa zaka yi ka zauna a lakanta maka shi a koya maka yanda ake yi, saboda kasancewar akwai kurakurai da dama wanda ladannai suke yi, wanda kuma waɗannan kurakurai sukan canza ma'ana. Yanzu so da yawa zaka ji ladani a kiran sallah a farko maimakon ashhadu an la ilaha illallah sai ka ji ita wannan alhamza yayi mad din da ya jata yace ashhadu an la ilaha illallah, kaga in kace ashhadu ma'ana ta canza ashhadu shin ya shaida shin na shaidawa kidan baka yadda ba tunda alhamzar ka canza ta kamai da ta istifhamiya, wannan kuskure ne kenan ashhadu ashhadu. Sannan yana daga cikin kuskuren ladannai shine yin madda wato gaba ta akbar sai ka ji Allahu akbar akbar, idan kace akbar akbar jami'i ne na kabar, idan aka ce kabar shine babbar ganga kenan kaga ma'ana ta canza akbar sai dai kace Allahu akbar Allahu akbar kenan ba'un kin ba a janta ba zaka ce akbar, idan kace akbar kenan ma'ana ta canza akbar jami'i ne na kabar kenan babbar ganga. To haka so da yawa zaka ji wannan ladani yayi wakafi akan la ilaha, kamar in yace la ilaha sai yace illallah, shi kuma anan ba a wakafi. Wani ko sai ya tsaya akan ha'ul din yace la ilaha sannan yace illallah, wannan shi ma kuskure ne sai dai ka ce la ilaha illallah kenan, ba za ka ce ba la ilaha illallah ko kuma ka ce la ilaha illallah, wannan kuskure ne kenan sai dai ka ce la ilaha illallah. Sannan kuma so da yawa za ka ji wani ladanin ha'unta as-sala ba ta fitowa sai ka ji ya ce hayya ala sala sala, idan ka ce sala ma'ana ta canza, idan ka ce as-sala shine kuna ku yi gaugawa zuwa wuta, as-sala shine kuna ta wuta kenan, shi ko dole ha'un kin nan ta marbut ko kuma a Hausa ka ce ta kuri dole sai ka faɗa hayya ala sala hayya ala sala. Sannan haka nan wato su da yawa za ka ji wani maimakon ya ce hayya ala sala sai ya ce hayya hayya, shi harunikin ba a jeji hayya ala sala, to haka za ka samu kurakurai waɗanda suke masu yawa a wajen kiran sallah. To don haka kenan abu ne wanda yake buƙatar mutum ya zaunar da shi a karantar da shi, ai shi yaron Abu Mahzura ba yau ba yake yin kiran sallah, suna kwaikwayon ladani suna izgiri, amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya musulunta manzon Allah kiran shi ya zaunar da shi ya koyar da shi ga yanda kiran sallah yake. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم لإيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة, رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وجد جابر بن سمرة الله إكرمه سيدا كيف قال na sallaci sallar idi guda biyu layya da azumi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ghayra marratin wala marrate yace ba su ɗaya ba su biyu ba ma'ana ya wuce al-istafa digere azanin wala ikama ba tare da kiran sallah ko ta da ikama dan haka wannan hadisi yana nuna mana kiran sallah an shar'anta shi ne ga salloli na lokaci biyar kadai dan haka sallar idi na azumi ko na layya ko sallar shayarwa ko sallah wadda take ta dishewar rana ko dishewar wata ba magana kiran sallah kamar yadda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin littafin sa Zadul Ma'ad yake cewa kana sallallahu alaihi wa sallam izanta ha ila al-musalla fi salati al-idi wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya iso masallaci a ranar idi sallam min ghairi azanin wala ikama sallah kawai za a yi ba maganar kiran sallah ba maganar ta da ikama wala qauli as-salatu jami'a kuma ba maganar wannan kalima ta as-salatu jami'a as-salatu jami'a yace fa sunna Allah yuf'ala shay'un min zalik abinda yake sunna kada a aikata dai daga cikin wannan kenan wannan ana kiranta sunna tarkiyya domin duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bari to bare shi sunna ne rashin yin kiran sallar sunna ne yin kiran sallah a sallar idi na layya ko na azumi bid'a ne ko abinda ya kama da haka sallah ta dishewar rana ko sallah ta shayarwa yin kiran sallah a waɗannan muhalli bid'a ne kenan don haka anan shine ya kawo wannan hadisi wanda yake nuna mana iya kiran sallah an shar'anta shine kenan ga waɗannan salloli waɗanda suke na lokaci biyar don haka gaba ɗayan su da idi da shayarwa da dishewar rana da sallah ta jana'iza da sauransu gaba ɗayan su ba magana kiran sallah ba magana ta da ikama dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.